الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الدرجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غدياك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حقوة أولا ساهية تلحدي أيومنا أكو غواتنا رمضان أيوة هدو غواتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدبو ديا دري هدو دا أربعين دا هدو wanda ya dace wa 26 watan uku miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na biyu a cikin tafsirin ma'anonin alqur'ani mai girma wanda kasancewar muna cikin wata na Ramadan shi kuma alqur'ani watan Ramadan nashi ne saboda a cikin wannan wata aka sabkar da alqur'ani mai girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin wannan wata Jibril yake zauwa wajen manzon Allah ana mudarasa mudarasa ake karanta alqur'anin nan ai bitan shi sannan kuma alqur'ani mai girma kwarai da gaske duk mutumin da ya dukufa akan karanta shi cikin watan Ramadan to ladan shi zai zamanto limki ba limke ne dan haka zamu dasa daga inda muka tsaya cikin suratul mutaffifin sura da take bayani akan masu tawayar da mudu wanda ba sa cika abun awo wanda wannan abun awon nan kuma kuma menene ji an yi magana akan abun da ya shahi ɗan kacare da waɗanda suke auna TC ne ko wane ne to komi duk wani abun da ake aunawa yana shiga ƙarƙashin wannan gaba ya zamanto misali a ce wani turare ne kike sayarwa to wajibinki ne ki cika mudun yanda ya kamata a cika shi abun da aka sani illa Allahumma wani abun da ba makayin da ba a sani ba wannan kuma mutum in yazo ya duba ya ga ya mishi yana so wannan daban amma wani abun da aka san iya da au sananne to baya halatta mutum ya tawayar da wannan abu ko misali irin masu awon kare ya zamanto ka zo ka auna mutum sai ka dan shiga kaga a cikin bangare guda an shiga na wani an shiga na wani an shiga na wani karshe sai ga an huta da wani rabin kare ko wani kare guda wanda wannan kuma asalin shi zaka ga cewa duka gidajen wasu ne aka dan gugguntsura to duka waɗannan abubuwan haramun ne addinin musulunci bai yarda su ba kuma duk wanda ya haka tabbas zai bada amsa a gobe kiyama shi yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin ayoyin da muka karanta jiya na ƙarshe Allah yake jan hankalin dukkan wanda zai zamanto wannan mu'amala yana gaba komai bane ba Allah yace wai su waɗannan mutanen ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun wai shi waɗannan mutanen ba su da sakankancewa da tsammanin cewa lalle za a tayar da su a gobe kiyama idan ka tada ka gobe kiyama akan wata haraka ta duniya wadda ta riga ta tahi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da dukiyar ba ta amfani babu wani abin da yake amfani sai mutumin da ya tahimma Allah subhanahu wataala da zuciya lahiyayya to sai zamanto duka waɗannan abubuwan duka ko aka ka fasa ka tahi kiyama ka tahi da tashin hankali Allah subhanahu wataala ya samu gyara Allah ce liyawmin azim game da wata rana mai girma wannan rana ita ce yauma yaquhu nasu li rabbil alamin ranan da mutane za su tsayu ga ubangijin talikai ubangijin halittu gaba daya wanda kuma babu wani wanda zai koye a wani waje yace shi ba zai halarta ba a dukkan wani bawa na Allah dole shi ne yana so ko baya so tau'an aw karaha wannan farfajiya na kiyama zai hawo shi zamu tashi aya ta 7 ubangiji subhanahu wataala yake ta kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin kalla ma'anan shi tabbas kalla haqqan ai da gaske inna kitabal fujjari lalle littahin fajiran diya mutanen banza lafi sijjin yana cikin sijjin sai Allah ya ce wa ma adraka wa ya sanar da kai ma sijjin abinda ake cewa sijjin din nan wannan sijjin kamar yanda da yawa daga cikin malamai suka yi bayani yani abun rubutu ne da Ubangiji subhanahu wataala ya rubuta ayyukan diya waɗanda suke na banza to wannan kuma za a kai shi can kasan ta bakwai shine yake cewa sijjin yace ay huwa amrun azimun wasijnun muqimun wa azabun alimun shi sijjin inna wata azaba ce wani kaso ne wata azaba ce mai radadi wani al'amari ne mai girma wasu suka ce a hiya tahta al-ardi sabi'ati ay sijjin innan wani wani wuri ne a can kasan bakwai ta ƙarshe wannan can Allah zai kai dukkan wani fajiri wanda yake mutumin manza ne ya zo a cikin hadisin al-bara ibn azib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake cewa fi ruhil kafiri game da abin da ya shahi ran kafiri Allah ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littahi shi ko ku yi raskonan bayanin abin da ya aikata a cikin sijjin sanan wa sijjin yace sijjin din nan kuma hiya tahta al-ardi sabi'a tana can kasa na ƙarshe kasa ta bakwai wa qila wa suka ce sakhratun tahta al-ardi sabi'ati suka ce wani shi sijjin din nan inda za a rubuta wannan aikin na fajirin bawa can kasa wanda kuma yana rubuce ne a jikin wata sakhra wani katon kursun gumin dutse wasu suka ce bi'irun fi jahim a rubuta bayanan wannan bawa a cikin sijjin suka ce ita ce wata rijiya a cikin wuta jahannama kaga dai gabaɗaya babu mahuta babu wani abin alheri a ciki da haka bawa mai imani yayi hankali da aikata ayyuka wanda ba su da kyawu saboda ga irin matsalar da za su iya jawo mishi shine Allah ya ce wa ma adraka ma sijjin sai ce kitabun marqum wani littahi ne rubutacce kitabun marqum to wannan littahi shine littahin da Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta akan bayi gabaki daya wanda kowa da irin nashi littahin sannan kuma wannan littahin a cikin shi ne ayyukan kowa suke ciki sai Allah yake cewa wailun kozazzubun bala'i da azaba da narkon azabar Ubangiji yauma idin a wannan ranar ta tashin kiyama ta tabbata ga lil mukazzibina ga masu ƙaryata Allah subhanahu wataala masu ƙaryata tashin kiyama masu ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to lalle duk mutumin da zai ƙaryata manzon Allah to wannan azaba ta tabbata a gare shi inji Ubangiji subhanahu wataala dan haka dai duk mutumin da ya aikata aikin banza to zaka samu kayan ayyukan shi gabaki daya Ubangiji subhanahu wataala zai yi kasa da su kamar yadda yake cewa summa radadnahu asfala safilin Allah ce za mu mayar da wannan dan adam din makaskanta ya zama to ba kowa bane shi littahin aikin shi da ayyukan da ya aikata duka za a kai su can karkashin kasa a can za a kai ajiye su sai Allah ya togace wasu mutane sai ya ce illal ladhina amanu wa amilus salihati banda waɗanda suka yi imani kenan su aikin su ba ina za a kai shi ba sijjin za a kai shi ba za mu ga inda za a kai aikin su sannan can wani wuri Allah yake cewa wa idha ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura su dama halin fajiran iya mutanen banza dukkan abin da suka aikata suka kai suka kawo to ƙarshe za su sa kansu ne cikin kumci Allah ya ce wa idza ulqu minha idan aka dauke su aka yi wurigi da su a cikin wutar jahannama makanan dayyiqan wani wuri matso wurin da za a kai a sa su matso wuri ne matsatse da'aw hunalika subura a wannan wurin za su rika kiran cewa hallaka a ce musu a haba ay la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira a ce ba magana hallaka bane idan kuka ce kun hallaka kaman ba ku hallaka bane ba wad'u suburan kathira Allah ce ku kira hallaka da yawa kamar ka ce ka shiga uku a ce ba uku ne ba ka shiga ai gomiya tara da tara ne ka shiga ko na makamancin wannan kenan kar ka ga cewa wannan halaka a gaba ma tukun to lalle duka waɗannan suna gadar mutumin da ya aikata ayyuka waɗanda suke ba su da kyau a nan gidan duniya to bayan Allah ya gama bayani akan waɗannan mutane da cewa ga irin abin da za su samu na azaba wailun azaba ta tabbata yawma izin a wannan rana ta gobe kiyama lil mukazzibin ga masu ƙaryata Allah subhanahu wata'ala da dokokin Allah mai girma da buwaya sai Allah yake ce allazina yukazzibuna biyawmiddin waɗannan mutanen daga cikin halinsu su ne waɗanda suke ƙaryatawa biyawmiddin game da ranar tashin kiyama a ce musu kiyama su ce ai asatirul awwalin ne hira ne kawai surutai ne ake an hana mutane sakat daga kai abu kaza a ce maka ba kyau a ce maka wuta a ce kaza ga a ce maka za a yi tashin kiyama za a je a tsaya ai kaza ai kaza daga an ka musu hiran tashin kiyama sai su rika cewa ƙaryatawa suke wannan shine dabi'ar mutane suke kafure to dabi'an mai imani kuma ya kamata yi shi kuma wajibin shi ne ya gaskanta in baka gaskanta ba kuma ka shiga cikin su kai ma lalle wajibin mutum mai imani ne ya gaskanta da cewa akwai wata rana ana kiranta da suna yawmul qiyama ranan qiyama ko ranan karshe yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranan da za a tsayar da mutane a gaban ubangiji subhanahu wataala kuma amma kowa tambaya game da aikin da ya aikata a nan gidan duniya to waɗanda suke kahure sun kareta mutanen garin makka sun kareta a wancan lokaci har suna cewa idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usuna ko kuma a inna lamab'us a inna lamadinuna suna cewa yanzu bayan mun mutu mun rididdige mun zama ƙasa yanzu a sake tayar da mu a gobe kiyama a ce mu komo mu zaman to ga mun nan ga kaman su wane suka ce awa aba'unal awwaluna yanzu har uwayenmu ma na farko yau shekara nawa kakanka ya mutu har yanzu bai dawo ba kuma ce kai ma ka mutu zaka dawo suka ce a ku huta daga cikin wannan batu wannan bayani da kuke kawo haka nan bane suka ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan ƙaryatawa ga abin da ya kai su shine Allah yake cewa allazina yukazzibuna sune waɗanda suke ƙaryatawa bi yawmiddin game da ranar tashin kiyama Allah ya ce wa ma yukazzibu bihi ba fa wanda yake ƙaryata tashin kiyama illa face kullu mu'tadin sai dukkan wani wanda yake dan ta'adda yani dan ta'adda mai ƙetare iyakar Allah subhanahu wataala sannan kuma asim mai aikata aiki na zunubi duk wanda kaga yana ƙaryata tashin kiyama to mutum ne wanda abu na farko dan ta'adda ne ya taka dokokin Allah subhanahu wataala yayi wurgi da su bayan shi sannan ba haka nan kuma mutum ne wanda dukkan wani aikin sabo zaka samu cewa su ne gaba gaba a ciki saboda babu mai ƙaryata tashin kiyama sai mutumin da ya fankare wa Allah subhanahu wataala sai mutumin da ya zamanto ayyukan zunubai su ne ya sa a gaba kai ba ma wannan ba Allah ya ce iza tutla alaihi idan aka karanta a gare shi ayatuna ayoyinmu qala sai ya sabi cewa ya rika ambata cewa asatirul awwalin ai waɗannan duka tatsiniyoyin mutanen farko ne وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واسيلا suka ce ai tatsinniya ce kawai surutai ne marasa digi yake ambatawa mutane wanda wannan shine abinda kahurana suke ambatawa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka karanta musu ayoyin Allah sai su ce ai wannan tatsinniya mutanen harko ce ana gama kaman abin dubba haka nan bane ba to ko ya zamanto mutum ya fadi haka da bakin shi ko kuma ka zo ka riga aikata wasu ayyukan da suna nuni akan cewa kai ma kiyaman nan fa ba fa yarda kai da ita ba saboda duk wata haraka banza za a same ka a ciki duk wani abin da bai kamata ba za a same ka a ciki to kaga yardanka da kiyama akwai alamar tambaya a gare saboda haƙiƙatan yardanka da tashin kiyama shine ka tsaya ka zage duk wani abin da yake da'a ne ga Allah subhanahu wataala ka aikata abin da yake saban Allah ne kuma ka nisance shi wannan shi yake amsa haƙiƙanin me haƙiƙanin imaninka da gobe kiyama to da haka su waɗancan mutane aka karanta musu ayoyin Allah sai su ci ai tatsinniyoyin mutanen harko ne su suke hwaɗi kuma suna ƙaryata kansu da kansu suka ce tatsinniya ce suka komo suka ce a'a wannan maganganun da yake hwaɗi waka ne suka komo suka ce a'a wannan maganganun da yake hauka ne sai kuma suka ce a wannan maganganun ai daga tatsin ne mutanen harko ne aka samu shi haka yau su ce kaza gobe su ce kaza saboda wani abu ne wanda yake karanta wanda ya gagare su ya gagare su su zo da irin alqur'ani mai girma ko su zo da aya daya ko su zo da sura daya duka wannan ya gagare su yanzu me za a yi sai a ce hauka ne ko kuma ce tatsin ne ya ce ko a ce wane ne ko a ce kaza ne almuhim dai a kare ta abu wanda wannan kuma salo ne na dukkan mutumin da bai da gaskiya ko a yau kazo kana karanta abin da yake addini ne sai wani hoto ya soki abin da kake karantawa ko kuma ya soke ka ko ya soki abin da kake karantawa dan zimmar ya nisantar da mutane kar su saurari wannan abin da kake karantawa to wannan duka ya daga cikin abubuwan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi a garin Makka idza tutla ta'un innan tabiyu sukun ne gareta so da yawa zaka ji mutane in za su karanta zaka ji ta'un ta harko a mata damma ta biwa kuma a mata damma sai a ce idza tutla shi kuma idza tutla ne tutla tutla idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin idan ka karanta mishi ayoyin Allah subhanahu wataala sai ce a ku bar mu wannan ayat tsin ne mutane farko ne Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ubangiji subhanahu wataala yake cewa kalla a bayanin ba haka yake ba duka ba maganar wani tatsin da mutanen harko bane ba ba kaza bane ba hujjojin da suke bada ba su bane ba bal Allah ce bari dai kawai rana ala qulubihim yayi tsatsa a cikin zukatansu ma kanu yaksubun abinda suka kasance suna aikatawa ma kanu yaksubun abinda suke tsururta yani abinda suke aikatawa wannan abin da suke aikatawa na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala wannan abin shine yayi tsatsa a cikin zuciyarsu to wanda ayoyin Allah kuma da babu wanda baya ƙaryata su sai mutumin da yayi babu wanda zai ƙaryata su ba wanda zai ƙaryata su sai mutumin da ya zamanto mutun ne wanda zuciyar shi ta zamanto zuciya ce mai datti kazamtacce zuciya ita take ƙaryata ayoyin Allah daga an ce kaza yace bai yarda ba an ce kaza ya rika ce ai ba haka aka saba ba an ce kaza yace ai su busta su haka nan ba to wannan duka alama ce akan cewa zuciya tayi ni tayi tsatsa tayi tsatsa tayi datti daga tana buƙatan a sake jaddada ta a sake wanke ta da ayoyin Allah subhanahu wataala da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam da haka nan al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa kalamullahi ta'ala min ar-rasuli maganar Allah mai girma da buwaya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abinda su kafirun suke ƙaryatawa suke ƙaryatawa kuma a wasu wurare suna ma cewa wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin idan ka ce musu wai miye abinda ubangijin ku ya safkar sai su ce kai tatsinniyar mutanen harko ce kai yanzu mutum babban mutum mai hankali mai gama shi tatsinniya babu kenan daga ce muku tatsinniya ce sai ku yi mi sai ku shiga harkokin ku kenan wannan ba abin da ya shahi naku bane ba yanzu ka misali ka shigo gida misali ka shigo gida danka sai tare kai ya ce miki mamma tatsin ne yake in kina da abin ne zaki saurare shi ba zaki saurare shi ba saboda kawai surutun manza ne to wannan ayoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sai manyan gari sai suke cewa a ya ka tambaye su ma za anzala rabbukum wai miye abin da ubangiji ya safkar suka ce kai asatirul awwalin tatsin ne mutanen harko cewa ina mu ina tatsin ne awan wuri Allah yake cewa wa qalu asatirul awwali naktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila Allah ya ce duka ba wannan bane ba kawai yayi tsatsa ne a cikin zukatansu ayyukan da ya kasance suna aikatawa ai laysal amru kama za'am al'amarin ba yanda suke rayawa bane ba wala kama qalu ko kuma abinda suka fadi la in hadhal qur'an suke cewa inna hadhal qur'an asatirul awwalin suke cewa ai wannan qur'ani wai tatsinniye mutanen harko ne wannan abin da suke fadi ba haka nan bane ba bal huwa kalamullah bari dai alqur'ani maganar Allah ce sabkakke akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine iya makuran gaskiyan da yake ciki su kuma wadancan da ba su yi imanin ba me ya ana su yin imani zuciyarsu ce take da datti shi yasa Bahaushe ke cewa a lokacin da zuciya idan zuciya ta makamce gani ido bai amfani ba idan zama to zuciyarki ba ta jin has Allah kiyaye to wallahi ganin ido bai sa mutun ya ga wani abu na gaskiya ko shiriya ko ya ji cewa ma wannan abin ya dan kama zuciyar shi a wannan ko aka Abu Hurairah Allah kare yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda idza aznaba dhanban kanat nuqtatan sawda'a fi qalbihi manzon yake cewa dan adam bawa idan ya aikata wani aiki na zunubi wannan aikin na zunubin zai kasance nuqtatan sawda wani dugo ne baki fi qalbihi a cikin zuciyar shi fa in taba minha suqila qalbu idan lokacin da bawa bayan ya aikata laifi sai kuma ya tuba sai a wanke zuciyar shi daga wannan bakin nan kenan wannan dugon da aka yi baki sai a cire shi amma da sharadi idan ya zamanto ya tuba wa in zada zadat idan ya kara wani aiki na zunubi kuma sai a mishi wannan dugon da ya baki ana tahiya a cikin haka yace fa zalika qaulullahi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun al-imam at-tirmidhi yake cewa yazo da hadisi hadisi ne wanda yake sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda idha akhta'a khati'atan lalli dan adam idan yayi wani kuskure idan ya aikata aikin zunubi nukita fi qalbihi nuqtatan sawda sai ai dugo a cikin zuciyar wannan bawa wani dugo baki fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu idan ba wannan bayan ya aikata ba daidai kin nan ba ya huta daga cikin aikin zunubin ya nemi gafara wajen Allah ya tuba to daga lokacin sai a wanke zuciyar sannan fa in ada in koyo koma wannan aikin na ba daidai ba zida fiha hatta ta'lu qalbuhu fa huwa ranu alladhi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun idan zama to ko ba tuba yake ba yau yayi kaza gobe tayi kaza jibi tayi kaza kullum dai kara budawa kanta take kohohi na ayyukan banza me za a yi wannan dugon da ake yi baki zai zamanto ya mamaye zuciyar in ya mamaye zuciyar kammala ta kuma baka irin to daga lokacin shine bayanin da Allah ya cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun bari dai yayi tsatsa yayi kanta a cikin zukatansu ayyukan da suka kasance suna aikatawa to wannan shine abinda bayani da malamai suke cewa dan adam ya nisanci dukkan wani aiki wanda yake na zunubi al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin magabata yake cewa yace huwa dhanbu ala dhanbi hatta ya'mil qalba shine zunubi kan zunubi har ya makamtar da zuciyar fayamut sai zuciyar ta zamanto ta mutu ba ta jin has sai zama duk inda ake aikata ba daidai ba koran tsuwa kai da Allah baka kafara sai ka samu wacce a wajen ta kai wani mataki ta kai matakin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna aikin da take aikata ba na ba daidai ba na gulma ne na tsegumi ne na kormoto ne na annamimanci ne na kaza kaza da kaza ne duk wani abin da take yin nan yayi kanta a cikin zuciyarta yanzu daga lokacin ba ta jin hasi ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam zuciya kala biyu ce game da dan adam qalbun baydaa wa qalbun sauda zuciya faraqal da zuciya baqa'irin zuciya faraqal ita ce zuciyarka a lokacin da ka aikata wani aiki alheri ka zo masallaci ka sawari karatu sai a maka dugo hore kai wani ne sai maka dugo hore kai biyayya ga mahaifanka a maka dugo hore kai karanta qur'ani a maka dugo yake cewa sallallahu alaihi wasallam daga lokacin zuciyarka sai ta zamanto kamar dutse wajen karhi duk wani aikin zunubi ba ya tsaya a gabanta sannan ko baka nan wannan zuciyar ta ka za ta zamanto aikin alheri ne ta sani bata san aikin banna ba yani ayyukanka na alheri su suka rinjayi dan abinda ba a rasa ba na zunubi da kake aikatawa idan ya zamanto ayyuka alheri kake aikatawa haka zuciyarka za ta waye gari kalan zuciya ta biyu ita ce wanda Allah ya mana magana ta anan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun shine mutumin da yake aikata ba daidai ba sai ya dugo baki yau an yi ƙarya sai ya dugo baki an yi annabimanci sai ya dugo baki an yi wane ne sai ya dugo baki an ki girmama miji an ki mishi abin da ya kamata sai ya dugo baki ana tahiya haka har zuciyar ta zamanto baka irin kuma ka lura duk wani aiki da ka sani na zunubi idan ɗan adam yana aikata shi yau da gobe take sa wannan zuciyarka ta saba da wannan aiki na zunubi yanzu yau in kai ɗaya lokacin da zaka fara la'alla zaka ji ba dadi har a jikinka kana ji in kai dai yanzu gobe sai ka tashi sai kai biyu yanzu zuciyarka ta wuce sanin wannan dayan tana ga ba laifi bane ba jibi sai ka tashi sai kai uku haka kana tahiyya kana ƙara kana tahiyya kana ƙarawa har ya zamanto aikin banna ya zamanto sajiyatun bin nisbati laka kamar shine sabanka shine abin da aka sanka da shi sai zamanto hoto daga lokacin manzo Allah yake cewa wannan dugu-dugu da ake bakake na ayyukan banna da bawa yake aikatawa in suka mamaye zuciyar sai ta zamanto kamar guga guga wanda ake kulhu ruwa bakakirin kuma gugan ma wanda aka dauke ta aka kihe ta a kihe guga za ta iya dauko ruwa ba za ta iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalkuzi mujahiyan daga lokacin la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu la ya'rifu ma'rufan duk wani aikin alheri ina ana gatawa ke ba da ke ba ko ba da kai ba wala yunkiru munkaran duk wani aikin kyama to kai za a samu baka kyamar shi kai kana ga shine ma abin da ya kamata bal hasali hakkana kana shelanta wannan shine wayewa ko shine ci gaba ko sani inda duniya ta sa gaba a yanzu sai zamanto wannan aikin na banna shine kawai abin da ka sa gaba wala yunkiru munkaran manzo Allah ya ce illa ma ushriba min hawahu kawai duk abin da kaga ya aikata to abin da zuciyar shi ta raya mishi in zuciyar ta tace mata i kaza za ta yi in tace ta bar kaza za ta bari ba ruwanta da mai Allah ya ce ko kuma mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wannan shine hatsarin da ke tunkarin dan adam in ya kai matakin zuciyarka idan ta yi tsatsa game da aikata ayyuka na banza to matakin da za ta kai ka kenan Allah kiyaye shine ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce bari dai yayi tsatsa a cikin zukatansu ayyukan da suka ai kasance suna aikatawa yanzu bayan wannan bayanin da Allah subhanahu wata'ala yayi sai yake cewa kalla lalle tabbas innahum su waɗannan mutanen da aka faɗi masu zuciyar nan mara kyau masu ƙaryata Allah da manzon shi an rabbihim game da ubangijinsu a gobe kiyama yauma izin a gobe kiyama la mahzubuna za a sha makance su game da ganin Allah subhanahu wata'ala shine ma'ana kalla innahum an rabbihim ay lahum yawmal qiyamati manzilun wa nuzul sijjinin kaga dama can an ce littafin su iya ina iya sijjin ko kenan rayukan su suna can kasa kasa ana maganin ganin Allah ba sa ciki shine Allah yake cewa za a sha makance su game da ganin Allah subhanahu wata'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun الامام ابو عبد الله امام الشافعي الله يرحمه اغريش yake cewa wa fi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum azza wa jalla yawm al-qiyamah yace a cikin wannan aya zamu gane cewa a ashe masu imani suna ga Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama taya zamu gane haka Allah ya ce game da mujriman diya da kafurai kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna su za a sha makance su ba za su gani ba kenan masu imani kuma ha ba za a sha makance su ba kenan za su ga Allah subhanahu wataala wanda kuma ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai satarawna rabbakum za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ga wata a daren 25 lokacin da ya shiga cikin yanayi na cikin hasken shi la tubammuna fi ru'yatihi ba kwa tun kudin juna wajen neman ganin Allah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala arzuta mu da ganin shi saboda ganin kuma amma gani ne wanda yake kala biyu kamar yadda wasu daga cikin malamai suke bayani cewa za a yi gani kala biyu kamar yadda al-imam ibnu jarir at-tabari ya kai a cikin tafsirin shi yake cewa haddathana abu ma'mar haddathana abdul waris an sa'id ibn amr an bin ubayd عن الحسن في قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يتي يكشف الحجاب وبنجي زي ياي حجاب دكي تسكاني شي دباي فينظر اليه المؤمنون سي ماسو ايماني سو كالليش والكافرون دا كافري wannan gani na farko kenan wannan ganin ba gani bane na ni'ima summa sannan ba haka nan yahjibu sai a shabakance anhul kafiruna su kafure sai a shabakance su ba za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba amma wa yanzuru ilayhi almu'minuna masu imani kuma suna ga Allah fi kulli yawmin ghadwatan wa ashiyatan, a kowane wuni sahiya da yamma, shine ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala su kafure za a sha makance su. Amma masu imani ma za su ga Allah subhanahu wata'ala gani na jin dadi, wanda kuma ya tabbata Ubangiji subhanahu wata'ala zai ce wa bayin shi a gobe kiyama, bayan an shiga aljanna Allah zai ce, ya ku bayina, shin alƙawalin da na muku na cika muku alƙawalinku? Sai su ce, tabbas ya Ubangiji an cika mana alƙawalinmu, duk abin da bamu tsammanin za mu samu ba ma mun same shi anan cikin gidan aljanna. Alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Za su ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gadar mana samun wannan gida na aljanna, gida na jin dadi. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce musu, akwai saura. Sai su ce, ya Allah, me yayi saura kuma? An raba ka da dukkan wani abin da yake ɗaukan sunan damuwa, Allah cire maka shi, ko menene kuma ta kowane bangare Allah cire maka duk wani abin da yake amsa sunan damuwa, Allah cire maka shi. Sai Allah ya ce, akwai abin da ya saura. Sai Allah yayi shamakin da ke tsakanin shi da bayi, sai ɗan aljanna su ga Ubangiji subhanahu wataala. Allah arzuta mu da haka. Yanzu a lokacin shine a can fadar Allah subhanahu wataala, lillazina ahsanul husna wa ziyada, wannan ziyadar shine ganin Allah subhanahu wataala. Sannan yazo a cikin alqur'ani mai girma hallau, fadar Allah subhanahu wataala, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Lalle wasu huskoki a gobe kiyama suna cikin halin kyalli da sheki, zaka ga huska ce ga tana a cikin annashu'a, ila rabbiha, zuwa ga Ubangijinta, naziratun, tana mai dubi zuwa ga Allah. Kenan ana ga Allah subhanahu wata'ala, Allah arzuta mu da haka. To su kafurai a gobe kiyama, Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa lalle tabbas za a sha makance su game da ganin Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan kuma a dalilin ayyuka na banza da suka kasance suna aikatawa. Allah ce, summa innahum lasalul jahim, ay summa hum ma'a hadhal hirmani an ru'yati ar-rahmani, bayan an haramta musu ganin Allah subhanahu wata'ala, matsala ta gaba shine waɗannan mutanen su abin sadarwa ne game da abin da ya sha gidan wuta. Ƙarshe makoma su ina ce, gidan wuta Allah zai sa su. Idan aka sa su gidan wutan nan, summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, summa innahum lasalul jahim, sannan za a kai su a sa su gidan wutar jahim. Summa yuqalu, sannan kuma a ce musu, hadha alladhi, ai wannan wutar da kuke gani ita ce, alladhi kuntum bihi tukadhibun, abinda kuka kasance kuna ƙaryatawa. Kuce ga, a ce musu ga wutan nan, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Allah ce, ku shige ta ko ku yi hakuri, ko kakku yi haƙuri, sawa'un alaikum, duka ɗaya ne a wajenku, yani mu a wajenmu duka ɗaya ne, matsalar ku ce. Kamar misali, mutum ya zo da tashin hankali, firgici ya kawo kuka, sai a ce mashi, a wannan ai matsalar ka ce, damuwar ka ce, la'alla wannan magana yanda zai ji zahinta da raɗaɗinta, la'alla sai tahi bala'in ma da yake ciki. Kana ga misali, kana da matsalar kaza, in ka zo wajen wani, idan ka kawo kukanka da izinin Allah za a shahi maka hawaye, kana zauwa sai nuna cewa, to kuma ni ina ruwana a cikin matsalarka, wannan matsalarka ce, can ka je kai ka san yadda za ka yi kai jerin abinka. To wannan shine ƙwarawar da za a masu ɗan wuta. Yuqalu lahum dhalika ala wajhi taqri' wat tawbih wat tasghir wat tahqir, za a hudi musu haka, a ce musu, islauha, ku shige ta, ko kuma summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, ana masu faɗa musu magana na a walaƙantar da su, a ƙasƙantar da su, a nuna cewa su ɗin ba kowa ba ne ba. Shi yasa ɗan adam ya gama zubewa warwas a lokacin da ya tafi gobe kiyama, bai da wani aikin alheri da ya aikata. Mutuncinka ya gama ƙarewa, ba ka da wata sauran kima ko daraja daga lokacin da ka fasa ka bar duniya. Alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wataala alaƙa ce wanda take ba ta da kyawu, ka shiga uku. Da haka kowane lokaci ɗan adam ya rika lura, yana tuna ma kanshi cewa lalle fa akwai wani lokaci wanda zai zo, wanda wannan lokacin kuma tabbas gaskiya ne kuma zai zo, amma ai lokaci ne wanda yana buƙatar ayyukan alheri. ke mi kika gabatar mi kika kaddamar wasu ayyuka kika aikata don ki hadu da Allah subhanahu wataala salim alim to wannan shine ma'anar waɗannan ayoyi daga aya ta 7 zuwa aya ta 17 fadar Allah subhanahu wataala kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin lalle abun rubutu ko littahi na fajiran diya iya cikin sijjin waye sanar da kai abin da ake cewa sijjin wani littahi ne rubutacce Allah ce azaba ta tabbata a gobe kiyama ga masu ƙaryatawa game da tashin kiyama masu ƙaryatawa game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu ƙaryatawa game da maganganun Allah subhanahu wataala waɗannan mutanen allazina yukazzibuna biyawmiddin masu ƙaryatawa game da tashin kiyama su ce ba su yarda ba wama yukazzibu bihi babu mai ƙaryata tashin kiyama illa face kullu mu'tadin dan ta'adda asimun mai aikata aiki na zunubi shi zaka samu cewa ana hirin kiyama yana ga an dame shi Allah ce idza tutla alaihi ayatuna idan ka karanta mushi ayoyin Allah qala sayyidin ai tatsinniyoyi ne na mutanen na farko Allah ce kalla aha ba magana tatsinniya bane ba kawai dai bal bari dai rana ala qulubihim yayi tsatsa a cikin zuciyarsu ma kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikatawa kalla innahum ar rabbihim sannan kuma mu rika hararo irin waɗannan matsaloli saboda zai taimaka mana akan mu aikata ayyuka mu nagarta a ce yau dan adam a yau ya tashi a kiyama Allah kiyaye ba zai samu gani daman ganin ubangiji subhanahu wataala ba sannan ba haka ne kuma Allah ya tabbatar da cewa zuciyar shi zuciya ce mai tsatsa sannan kuma Allah ya ce innahum thumma innahum lasalul jahim sannan su kinnan abin sadarwa ne da shigar da su gidan wutar jahim nan ne abin da yake jiran su sun bai kwalu kuma a ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibuna wannan shine abin da kuke karetawa ana cewa ku bi Allah ku yi hankali ku bar ayyukan sabo ku bar shirka ga Allah subhanahu wataala kuna ga cewa yancin ku ne kuna da dama ku rayuwar da ku ga dama to yanzu ga ta nan ta rige ta baci dan adam ya rika tuna irin waɗannan matsaya kar ya jiho kanshi cikin halaka da halaka Allah subhanahu wataala ya kare mu ayoyi na gaba Allah yake cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin ta ance inna kitabal fujjari lafi sijjin ko sai ka ce to su kuma masu imani Allah ce kalla inna kitabal abrari kalla ai haqqan lalle tabbas inna kitabal abrari littahin mutanen kwarai al abrar iya na kwarai mutanen arziki wanda suka bi Allah a ce mata Allah ya ce ta ce sami'na wa ata'na a ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta ce sami'na wa ata'na babu sami'na wa asaina duk wanda ya zamanto dabi'an shi bin Allah da manzo to lalle tabbas wannan mutumin lafi illiyin littahin shi yana cikin illiyin illiyin shine wuri madaukaki wasu ga ce sama ta 7 an tambaye Abdullahi ibn Abbas Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa qala sa'ala ibn Abbas ka'ban wa ana hadirun qala hiya al-ardu as-sabi'atu wa fiha al-arwahu al-kuffar dangace da sijjin kenan yake cewa amma dangance da al-illiyin yace hiya as-sama'u as-sabi'a yace littahin mutanen kirki fi sama'i sabi'a yana can kololuwa sama ta 7 yace wa fiha arwahul mu'minina kuma ran masu imani ma a can yake ran masu imani ma a can yake kaga idan ka dauki hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake bayyana cewa a lokacin da dan adam ya zo mutuwa mala'ikun da za su sabko mishi ya danganta da aikin da ya aikata idan ya aikata alheri zai ga mala'iku masu fararen huska suna walqiya suna zamne a gaban shi maddal basar iya ganin shi za a zo da wani likkafani yana kamshin turaren almiski daga an zo sai a rika ce mishi bawan Allah ka huta wannan jarabban gidan ka kare da shi duk wani abin da yake fitina ce da damuwa daga yau kai Allah ya kare maka da sai a dauki ran shi aka dauki ran nan a cikin nutsuwa za a dauki ran shine cewa Allah ya ce wa nashiqati nashda Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke dokar ran mai imani a cikin nutsuwa babu firgiti kaman yana barci haka sai tai idan suka dauki ran kuma sai su dora shi sama da likkafani wanda yake kamshin turaren almiski sai ai sama ana zuwa sama na harko sai mala'ikun sama na harko su rika cewa marhaban maraba da zawwa sannu da zawwa wannan ran wane ne ran wace ce wannan mai kamshi a ce ai wacce ir wane ne ko wane dan wane ne sai a bude sama ta harko sai su shiga su je sama ta biyu su ma su yi marhaba su yani su huskance shi ta hanyar da ya shahi yabo da addu'a da kaza su bude kowa su hallo su karanta sama ta uku haka sai an kashi sama ta bakwai sai a je a sa ran cikin illiyin to shine ma'anar kalla inna kitabal abrari lafi illiyin sai Allah ce wa ma adraka ma illiyun wa ya sanar da kai abinda yake cewa illiyun sai ce kitabul marqum wani littahi ne zartacce rubutaccen littahi ga masu imani yashhaduhu yana halartan wannan littahin daga cikin mala'iku al-muqarrabuna makusanta kenan wannan littahin naka na rubutu a cikin mala'iku ba kwa zai ganshi ba ko darajar nan da Allah ya maka sai a cikin mala'ikun ma al-muqarrabuna waɗanda suke makusantan Allah ka duba yanda in ka tsaya ka ajje hankalinka ka bauta wa Allah yanda Allah zai daga al'amarinka ya daga al'amarinka ko da a nan duniya ana ga cewa kai kin araziruna badiyar ra'ayi ne ana ga kai ba kowa bane ba ana maka kallon hadarin kaji ana maka kallon ash'as akhbara madfu'in bil abwab ana ga ke ba komai bace ba saboda baki da kaza ko biki hutu da gidansu wane ba kuna maka bancin wannan amma a dalilin aikin da zaki aikata gobe kiyama za ku kasance ku ne ɗan ajin tabarkalla a wajen Allah talauci bai hana ka aikata wannan aikin dukkan wani abin da muke gani a matsayin a'iq a matsayin kalubale ba zai hana ka bauta wa Allah subhanahu wataala ba yanzu ka zo ka zauna ka dauki qur'ani ka karanta nawa ake bukata he ka bada ko biye lokacin ka kawai zaka doka ka bada ka karanta ayyukan alheri ga sunan burjik taimakawa waɗanda ba su da kula da waɗanda suke masu karamin karhi girmama mahaifa taimaka musu shiga cikin al'amarin su duka suna daga cikin ayyukan da za su daga darajar bawa a wajen Allah subhanahu wataala ka zaman to na ƙarshe ne kai da ajin tabarkalla ne to kaga idan ya zama to littafin ka haka ne to matsayin da zaka taka kenan Abdullahi ibn Abbas yake cewa karkashin fadar Allah subhanahu wataala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin yace ya'ani aljanna yace littahin mutanen iya na ƙwarai a gidan aljanna za ka yi shi kai tsaye littahin ka yana aljanna littahin ka yana aljanna sannan wasu daga cikin magabata Imam Dhahhak da Imam Qatada suke cewa illiyun suka ce saqul arshil yumna suka ce shine gimshikin al'arshin ubangiji na dama canza akai littahin ka canza akai littahin aka rubuta ayyukanka yace karshe ne wannan yana nuni akan daukaka duk mutumin da ya aikata aiki managarci ka zama to daga cikin al-abrar diya na ƙwarai mutanen kirki mutanen arziki aikin alheri ne ka sa a gaban ka to wannan zai bayu zuwa ga ka samu matsayi madaukaki a wajen Allah subhanahu wataala wasu suka ce illiyun innama kai inda sidratil muntaha can wannan magare tikewa da Allah yake cewa indaha jannatul ma'awa ko id yaghsha sidrata ma yaghsha to anan za a kai littafin ka aiki wannan duka yana maka nuni akan lalle tabbas bawa wanda ya aikata aiki managarci zai samu dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala Allah ya tirsa su zakatan mu akan aikata abin da yake so sannan Allah yake cewa innal abrara lafi illiyin innal abrara lalle diya na kirki lafi na'im Allah ce suna cikin ni'ima suna cikin dacewa ay yawmal qiyamati hum fi na'imin muqimin wa jannatin fiha fadlun 'amim ya salam a gobe kiyama mutanen kirkiwar suka aikata alheri a gidan duniya Allah yake cewa suna cikin ni'ima dawwamamma aljanna babu ranar hasawa daga ran da aka kai aka ce wacce al aljanna ce wani dan aljanna ne to magana ta riga ta kare batta da dalili na karewa in aka shiga an shiga kenan ko ba a shiga a ce bar a hudduwa ne saboda yayi kaza a an kare Allah subhanahu wataala arzuta mu da haka ubangiji yake malaka ce anan fi na'imin muqim wa jannatin wata aljannati wadda fiha fadlin amim a cikin aljannan akwai aljanna akwai falala gamamme gamamman falalan da babu tasgaro a cikin shi kaga na farko idan ka zo shiga gidan aljanna sai an maida ka mutum kyakkyawan mutum ta bangaren da ya shafi hatta da surar gangan jikinka idan kana ga cewa yanzu kana kaza kana ga kaza da kaza kana da kaza to wannan kazan nan duka iya daga cikin matsalolin duniya daga ran da ka aikata alheri ka fasa ka bar duniya wannan matsalar ka kare da ita idan tsuwa kika yi hajiya to sai an maida ki budurwa matashiya idan misali gajarta ne mutum yake ga cewa yana da to za a maka tsawo tsakatsaki wanda zai zama to mai kyau ne kai idan tsawon ne maka yawa to za a shi dai aljanna komin ta daidai ne yanda kake so din haka za a maka duriya akan wannan babu zancen zubar da miyau babu zancen kaki babu zancen bayan gari babu zancen bawali babu zancen jinin al'ada ko jinin biki ba duk wani abin da ka san zai takura wa dan adam babu shi ko ka zo kai ta wani tari duka babu shi daga mutum duniya ta gan shi ko baka gan shi ba dan ka ji tari kala kaza ka san wacce ta zo kowa ne ya zo duniya kenan to a gobe kiyama duka wannan babu yanzu a rayuwarka da kake akwai rigima irin ta zuciyar dan adam sai ga wani aikata wani abu kaza kawai ka rika jin haushin shi babu gaira babu dalili ko kuma a nan gidan duniya wani ya maka wani laihi wanda ya bar maka tabo a zuciyarka shi ma wannan abin duka Allah zai goge shi daga cikin zuciyarka Allah ce wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin sai ce ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah ce naz'ana ma fi sudurihim zamu cire daga cikin zukatan masu imani abinda yake na keta ko hasada ko kiyashi ko ganin wani kare hini duka wannan hayaniyar babu ita Allah zai cire ta Allah ce tsakaninku da masu imani kawai ikhwanan ɗan uwan juna ne ala sururin mutaqabilin akan gadaje kun yi kishingide ana tinkarin juna ana ta hira ana bada labarin kaza ana bada labarin kaza Allah arzuta mu da samu wannan gida shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa innal abrara lafi na'im suna cikin ni'ima wanda kuma wannan ita ce ni'imar da take amsa sunan ni'ima saboda ni'imar duniya fa duk inda kake ga ni'ima ce wallahi ba ni'ima bace ba yanzu misali a ce kana da sha'awar cin abinci kala kaza sai ka samu wannan abincin nan kala kaza idan ka matsa me to yanzu ga kun hada hannu da doctor ya ce maka wannan abun fa dole ka daga mishi kawa ko kuma ma wannan ga wasu magunguna da zaka biyo bayan wannan dadin da kashi na baya to yanzu dole an riga an shan magani saboda wannan dadin da aka ji na baya ya aiho da ni ya aiho da matsala ya aiho da cuta duniya kenan ko abun ake ta suna kara lafiya na bangaren da zaka cika zaka duk abin da ka wuce gwana iri akan shi to wallahi zama to baka matsala to wannan kuma yana maka nuni akan cewa dama gidan matsala ne ita duniya kenan ko me ke burge ka ko me kake so sai karshe wahala ne karshe gashi kai kudin kai wane ne komi kai amma ga duniyar nan kuma ana murzata amma kuma kai baka ci duk abin da ake ga za a ci a ji dadi ko a kalla a ji dadi ko a hau a ji dadi ko a sa a ji dadi ko a shiga a ji dadi kai duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya babu su wata kai ba ma wannan ba za ka kai matakin da ji ma da kirkake yanzu za ka maka kakka magana ya kake dole sai ka daga murya eh kana magana da ita tana nan ko yana nan amma kamar wani mutum da yake waje kake magana ko wani lokaci ta an zo kusan kunna ana kaza kaza tana eh ba ta ji ba duniya kenan Allah ya ruha mana asiri shi yasa ita kawai gidan matsala ce da haka wanda ya zo ya ce yake neman raha kace duniya hutu kake so a duniya a wallahi baka zo ba saboda ba gidan hutu bane ba gidan hutu da jin da'i da ni'ima aljanna kenan mutun ya aikata aikin da zai samu dacewa da wannan rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki Allah yake cewa innal abrara lafi na'im sai ce alal araiki wa hiya sururu tahta alhijali yanzurun qila ma'anahu yanzuruna fi mulkihim wa ma a'tahumullah fi mulkihim suna dubi zuwa ga suna kwance saman gadaje an yi kishingide kaga duk mutumin da kaga ya kishingide alama ce ta me alama ce ta cewa duniya bai da matsala an yi wasu shuhudu na alfarma ka zo ka kwanta ka yi kishingide haka alama mutumin da bai da matsala kenan saboda dalib idan shiga cikin wani yanayi kana kallon shi kana gane cewa akwai matsala zancen ya kishingide wannan ba nashi bane ba to su masu imani za su yi kishingide akan wasu gadaje na alfarma alal araiki yanzuruna ila Allah suna dubi zuwa ga Allah subhanahu wataala wa hadha malik yata muqabilun lima wusifa bihi ulaikal fujjar sabanin abin da aka wasafta kahure da shi aka ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna su kahure za a kare su ba za su ga Allah ba su kuma su imani suna kishingide suna kallo suna dubi zuwa ga Allah subhanahu wataala Abdullahi ibn Abbas ibn Umar Allah ya kare da gare shi yake cewa inna adna ahlal jannati manzilatan lalle mafi karancin matsayi da dan adam zai samu a gidan aljanna shine kamar mutum ya samu kwatankwacin duniya su goma a ce wannan naka ne kawai na kai kadai naki ne wannan nake kadai kamar duniya su goma ba da magaran ba ba Niger ba ba kasashen Afrika ba ba kasashen Europa ba ba kasashen America ba ba kasashen Aziya ba a duniya gaba ɗaya da inda yake ruwa da inda yake sarari duka a ce 1 2 3 4 5 10 kuma wannan shine gida dan karrami a cikin aljanna sai ai ruhuwar da mahayin doki gogarman doki wanda zai sai shekara 40 a cikin inuwa ɗaya na tahiya wannan Allah ya tsara din kayan dadi Allah arzuta mu da samu wannan waje wannan shine abin da Allah subhanahu wataala zai ma masu imani suna kishingide suna cikin ni'ima suna kallo zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah yake cewa su waɗannan mutanen masu imani bayan abin da ya shahi alal araiki yanzuruna suna ta'arifu fi wujuhihim Allah yace ta'arifu ay ta'arifu idza nazarta ilaihim fi wujuhihim nadratan na'im daga ka kalle su su waɗannan masu imanin nan kana ganewa a saman huskansu kyalli da haske na ni'ima daga ka kalle su wai Bahaushe yake cewa daga gani ma ba tambaya daga ka kalle su ka san wannan mutanen kawai an kare yardaddun Allah ne huskan ma kyalli take tana sheki wannan shine darajar da Allah subhanahu wataala ya musu a dalilin aikin da suka aikata azumi ne dayanta Allah ne nisantar shirka ne biyayya ga mahaifa ne karatun qur'ani ne sallan dare ne mu'amalar mutane mu'amala mai kyau fada musu maganganu masu kyau duk wani aiki alheri da suka aikata wannan aikin na alheri shine Allah ya ba su tukuice shi da ni da samun gidan aljanna to waɗannan mutane daga ka kalle su ka san ɗan ajin tabarkalla ne suna cikin halin jin daɗi suna cikin hali na nutsuwa sannan kuma ga wata ni'ima ga garuman ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu wanda Allah subhanahu wataala ya tanadar da dukkan wani abu na jin dadi a wannan gida abinda ya shahi aljanna madaran da yake cikin ta gudana yake korama ce ta madara taskanciyya kuma madarar duniya da madarar aljanna tarayya ne suka yi kawai a cikin suna wannan madara waccan madara ngane amma fa dadin su shattana ma bai da sarawa surayya ba dai bane ba hanyar jirgi daban hanyar mota daban eh huwa haza sannan kuma abin da ya shahi ruwan da yake cikin gidan aljanna shi wani su shi ruwa ne wanda tarayya yayi da ruwan duniya a wajen suna kawai zumwa da aka ce akwai a cikin gidan aljanna tarayya ne tai da zumwa a gidan duniya bangaren suna kawai ba bangaren dadi ba waccan ta musamman ce ubangiji ya tanadin ta ga wasu iya na musamman Allah sanya mu daga cikin waɗannan bayi na musamman to wannan shine abin da Allah yake cewa sannan bayan wannan ni'imar suke ciki kuma ana gane ni'iman daga kallon huskan su yusqawna za a rika shayar da ɗan aljanna min rahiqin daga wata giya rahiq sunan giya ne khamr ne makhtum ay yusqawna min rahiqin makhtumin ana shayar da su daga wata giya wadda take tsaftatacciya ayyuma mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani mu'min mai imani saqa mu'minan sharbata ma'in ya shayar da mutum mai imani daidai shan ruwa ɗaya ka shayar da shi to a gobe kiyama Allah zai shayar da kai daga wannan giya tacecciyar giya wadda bata sa su bata sa maganganu na banza bal innama dadinta dadi ne nagartaccen dadi ba irin giya ta duniya wadda take wari wanda kuma dama ita haramun ji a sha sannan kuma mutum ya shayar duka subbatu yana amai yana bayan gari a cikin kayan shi da sauran hayaniya na abin da shagiyan duniya ita giya ta lahira ba haka take ba ubangiji subhanahu wataala yake cewa makhtum ay yusqawna min khamrin min janna ana shayar da su daga wata giya a cikin gidan aljanna war rahiq yace min asma'il khamri sannan kuma rahiq suna ne daga cikin sunayen ita giya haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa haka abdullahi dan abbas ya faɗa haka imam mujahid ya faɗa haka al-hasan al-basri da qatada ibnu zaid sannan kuma al-imam al-ahmad shi ma abin da an bata kenan kenan abin da ake cewa rahiq anan shine abin da ya shahi giya wanda ubangiji subhanahu wataala zai shayar da waɗannan mutane masu imani a gidan aljanna Allah subhanahu wataala arzuta mu da haka wanda wannan giya idan aka shata za a cike shanta da kamshi kamshi take ba wari take ba shine ce khitamuhu karshen shan da zaka yi yani a lokacin da ka sha misk kamshin ta zaka samu kamshi ne irin na almiski kamshi take kuma kamshi wanda yake mai kayatarwa sai Allah ya gama bayanin wannan aljanna da irin abubuwan da ya shahi aljanna ta kumsa sai ya ce to wa fi zalika a cikin irin neman wannan gidan na aljanna ne falyatanafasul mutanafisuna masu rigai-rigai ya kamata su rigai-rigai ba akan neman duniya ba ba akan neman matsayi ba ba akan neman kuɗi ba ba akan neman dole sai nahi wacce ba a ina ya kamata mutum ya yi rigai-rigai shine wajen neman aljanna wanda kuma haka aka samu a cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatanafasun suna rigai-rigai suna rigan juna a bangaren da ya aikata ayyukan alheri wanda insha Allah ta'ala kasancewar lokacin ya kare nan zamu dakata kenan wannan gaba zamu tashi akan ta a gobe fatamu Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka saurara kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da samun wannan gida na ni'ima gida na jin dadi gida na morewa gidan da dan adam idan ya riga ya shige shi da shi da matsala sun yi hannun riga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله